This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da safiyar yau Asabar 28 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka Almasi Garba. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai wasu hare-hare ji jama'a kan hedkwatar abinda ta kira kungiyar ta'addanci ta Hezbollah a Dahiye da ke gefen birnin Beirut, inda ta kwantar da gine-gine tare da cillo jibgin hayaki a saman birnin. A wani bayani da aka yada ta gidan talabijin, rundunar sojin Isra'ila ta ce harin ya auna abinda mai magana da yawun rundunar ya kira cibiyar ta'addancin Hezbollah, wadda ya ce da gangan aka gina a ƙarƙashin wasu gine-ginen zaman iyalai a tsakiyar Dahiye. Majiyoyin sojin Isra'ila sun ce an gaya ma Amurka duk da kai harin ta sama, to amma sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ba ta da masaniya gabanin harin, kuma ba ta da hannu a matakan sojin da Isra'ila ke daukawa a Beirut. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken je jama'a ya ce akasarin kasashen duniya da ke kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a wannan makon a tabakinsa sun yi Allah wadai da kazamin yakin kwace kasa da Russia ke yi a Ukraine, sannan ya yi kiran da a tabbatar da cimma zaman lafiya mai dorewa bisa ka'idar Majalisar Dinkin Duniya. Abu mai muhimmanci wajen samun zaman lafiya mai dorewa, a cewar Blinken, shine a matsa lamba ma Iran da Korea ta Arewa da China, wadda ma mai kujerar dindindinci a majalisar, su daina samar da makamai ciki har da bindigogin atilare, kayan aiki da sauran hanyoyin taimako waɗanda shugaban Russia Vladimir Putin ke amfani da su wajen wargaza gidajen 'yan Ukraine da tasoshin wutar lantarkinsu da kuma tasoshin jiragen ruwansu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda ya zo nan Amurka don ganawa da shugaba Biden da kuma 'yan takarar shugaban kasa Kamala Harris da Donald Trump, ya faɗi a jawabinsa na kulle yomin a jiya jama'a cewa ya gabatar ma Amurka shirin Ukraine da yin nasara a yakin. Hukumar leken asirin Amurka a wannan makon ta jaddada cewa har yanzu Russia da Iran da kuma China su ne suka fi kowace kasar waje kokarin karkatar da tunanin masu kada ƙuri'a a Amurka gabanin zaben shugaban kasa da za a yi a watan Oktoba. Ofishin daraktan hukumar bayanan sirri na kasa ya bayar da rahoton cewa Russia ce ta fi kowaccensu yin shishigi, inda take amfani da na'ura mai manhajar tunani ta AI da aggregation yanar gizo na bogi wajen yin wasu abubuwa don amfanar Donald Trump. Sabanin Russia, China ba ta yi yunkurin tsoma baki kai tsaye ba a zaben na shekara ta 2024. Sarah Cook, wata manazarciya mai zaman kanta wadda ta kware kan harkar bayanai, ta ce wannan kafa-kafar da China ta yi ya biyo bayan wata gawurtacciyar matsaya da aka cimma ne tsakanin jam'iyyu biyu a Washington game da barazanar da gwamnatin China mai kama karya ke yi. Jiya Juma'a rana ta 5 a taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya, kasashen duniya sun ci gaba da gabatar da jawabai wani sa'in zafafa ko masu jan hankali, yayin da ya juya kan rikicin kasar shi da mayakan Palestino irin su Hamas da Hezbollah. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kasar shi na samun nasara a yaki da waɗanda ya kira 'yan ta'adda da kuma iyayen gidansu na Iran. Ya ce babu wani wuri a Iran da doguwar hannun Isra'ila ba za ta iya kaiwa ba, kuma haka abin yake a game da ilahirin gabas ta tsakiya. Gabanin jawabin Prime Minister na Isra'ila sai da Prime Minister Slovenia Robert Golob ya yi kira ga Isra'ila da a kawo ƙarshen zubda jini da kuma wahalar jama'a a dau matakan da za su kai ga sakin mutanen da aka yi garkuwa da su sannan a kawo ƙarshen duk wata mamaya. Shi kuwa Prime Minister Tanzania Kassim Majaliwa ya buƙaci Majalisar Dinkin Duniya ne da ta maida harshen Swahili a matsayin ɗaya daga cikin harsunan da ake amfani da su a majalisar musamman ma babban zauren ganin yawan masu amfani da harshen. A halin da ake ciki kuma shugabannin ƙasashen Afirka sun ce yaki da cutar malaria a nahiyar na matuƙar fuskantar matsalar rashin kuɗi saboda rigingimun da duniya ke fama da su da kuma tasirin da sauyin yanayi ke yi kan batun. Shugabannin Afirka sun haɗu a wannan makon a birnin New York na Amurka a bayan fagen taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya inda suka yi kiran da a ƙara ƙaimi wajen shawo kan matsalar rashin kuɗin yaƙi da malaria wanda suka ce idan ba haka ba al'amarin zai iya mayar da hannun agogo baya na tsawon shekaru goma a nasarar da aka riga aka cimma a yaƙi da cutar a nahiyar. Kungiyar shugabannin Afirka ta yaki da cutar malaria Alma takeice ta shirya wani babban taro a wannan makon a birnin New York inda ake karo na 79 na taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya. Ciyaman din kungiyar kuma shugaban kasar Guinea-Bissau Umaru Sissoko Imbalo ya yi jawabi a wannan makon a wurin taron na birnin New York inda ya ce
"We stand at a critical crossroad in the fight against malaria. Multiple crises and the treatment to reserve."
Shugaba Imbalo yace muna wani lokaci fa mai sarƙaƙiya a yaƙi da cutar malaria. Akwai matsaloli da dama da ke buƙatar kulawa kuma dole a dau mataki da sauri don ganin hanyoyin ceton rayuka daga malaria sun dore. Wannan na da matuƙar muhimmanci saboda niyyar mu ita ce ganin bayan cutar malaria a Afirka.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya kunce baba da fatan amaye garin yau lafiya
lafiya limi
to a wasu kwatan ki kake ji yau kai kuma
eh kwarai kwa abinda nake
kai an riga ka to baba ban sani ba me ya ja hankalinka ko kuma me ke daukar hankali a wannan makon
eh to a wannan mako ne babu wani babban abu da ya wuce wannan babban taro da ake yi na majalisar dinkin duniya wato taron shekara da ake wanda da wannan shekara ake na cikon 79 kuma kasa an faro ne a farkon wannan mako
gaskiya ne
har
wadaka shugabannin kasashe suna ta gabatar da jawaban su
kwarekwa
akwai inda hankali ya karkata akwai kuma inda ake hasashe akwai kuma inda ake roki da dai sauransu
lalle dai ka wato gaisuwa da roko iri
eh to gaskiya ne tunda kaga yanzu za a ce ko da aka zo taro ana tunanin hankali zai karkata akan irin wato yanayin da ake ciki a gabar ta tsakiya da kuma tsakanin Russia da Ukraine da sauransu to sa'an nan kuma kamar yadda kuma aka hasashe shugabannin kasashen mu na nahiyar Africa suna ta mika kokon bara
na
cewa ha lokaci yafi da za a ba su dama a committee
sulhu
na Majalisar Dinkin Duniya
yau wato wannan shine babban abin da yafi jan hankali su ainihin shugabannin Africa waɗanda suka riga suka yi jawaban su a wannan lokaci to da kuma irin bukatar su yadda ka faɗa kokon bara da suka je da shi abin nan taimakon ana ta samu misali duba ambaliya da aka ce an samu daga
Maiduguri
amma cikin wasu da aka yi hira da su talakawa sun ce
har yanzu ba su
gani kun da aka yi amma
kun ji amma ba su gani a kasa ba
to kaji wannan irin abubuwan da ya kamata shugabannin mu suna maida hankali akai kenan idan an kai kokon baran da an samu to ayi kokari a bari kuma ka wurin talaka shi ma ya yi dariya
to hakan dan gaskiya ne baba to baba kamar yadda muka saba bari mu wato shiga bangaren mu na sada zumunci inda kamar kullum mukan fara da taya murna da kuma jaji
haka
wato ɗaya daga cikin abokan aiki Zahardin Sanifuntuwa ka san tsohon wakilin mu ne a jihar Katsina yauwa yanzu kuma yana nan har yanzu a gidan rediyon jihar Katsina shine zai angwance fa
Allah sarki
shine zai angwance
lallai
gaskiya saboda haka muna taya Zahardin Sanifuntuwa wato murna akan daura auren da za a yi wato da kuma amaryarsa Fatima Suleiman Maska za a daura auren ne baba a yau Asabar din 28 ga watan Satumba wato na shekara ta 2024 da karfe 12 na rana a masallacin marigayi Alhaji Shehu Maska dake lamba 106 titin Zaria wato Zaria Road kenan a Funtuwa ta jihar Katsina to da fatan Allah ya sa ai lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan aure
amin summa
da kuma ba su zuriya tayyiba ba
amin
haka kuma muna wato isar da sakon taya murna zuwa ga wato ɗaya daga cikin manyan masu sauraren mu wato Kanal Muhammad Musa Dole mai ritaya shi kuma kaga wato abin gana jami'in soja ne wanda Allah ya sa ya gama da wannan aikin lafiya ya ritaya
shi ma shike auren
shi zai aure dai
ko zai bada aure
shi zai bada aure
Allah sarki
shi zai aure da
yarda da hana jidi ya riga
ya yi shi wannan ai dai jidi ne kanar Muhammad Musa Dole to muna taya kamar na kanar Muhammad Musa Dole da kai da iyalan gidan Alhaji Tijjani Abdullahi Kamal bisa ga daura auren da za a yi na yarsa shi wato kanal din wato Aisha Muhammad Dole wanda aka fi sani da Ajeje Allah ya sa na faɗi daidai da kuma injiniya Muhammad Zaharuddin Tijjani wanda shine angon nata shi ma dai auren za a daura shi a yau din nan Asabar a 28 ga watan Satumba shekara ta 2024 wato rukunin gidajen gudan gwaji kwatas ko kuma masallacin Juma'a na rukunin gidajen gudan gwaji kwatas dake birnin Kebbi babbar fadar jihar Kebbi dake arewacin Najeriya da misalin karfe 1:30 na rana tare da fatan waɗannan auren Allah ya sa a yi su lami lafiya kuma Allah ya sa an yi a cikin sa'a ya kore shi da tsakanin su ya ba su zuriya ɗaya ba
amin summa amin To Alai Murtala, yau ina kokarin in yi ka wasu ta'aziyya ne wasu ƴan rashe-rashe ne da aka yi a kwanakin baya da ma watanni. Da farko ina mika ta'aziyya zuwa ga mai martaba sarkin Yarbawan Kumasi, wato Alhaji Muhammad Ali Alawo, da ma limamin Yarbawa da baba addini na Yarbawa da baki ɗayan fadawan sarkin Yarbawa na rasuwansa, wato ɗan uwan sarkin Yarbawan da ake kira Alhaji Abdul Aziz, wanda aka fi sani da Laisi, wato Allah masa rasuwa a can gida Ilori. Allah kuma ya sa an yi ta'aziyya, an yi jana'iza, an yi komai. To muna fatan Allah ji kansa. Sai kuma wannan ta'aziyya zuwa ga iyalai da ƴan uwa na Malam Lawan, wanda Allah masa rasuwa a shekaran jiya Alhamis a unguwar Fadama, da kuma iyalai da ƴan uwa da abokan arziki na Alhaji Ahmadu Modibo, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa a Kumasi, wato makonni biyu da suka wuce a unguwar Kan Tudu. To akwai ta'aziyya kuma da zamu mika ma sarkin Shanu kuma na Kumasi kenan, kuma hakimin Kan Tudu, wanda Allah ya ma ƴan uwansa, wato yayaninsa mata biyu kenan, ya musu rasuwa watannin baya, Hajiya Rabi wato matan Malam Bawa a tamal mai makarantar adabiyya, da kuma Hajiya Gado wanda mijinta na cikin manyan ƴan magazin a Kumasi sai suwa kenan. To don Allah ya musu rasuwa a cikin dan lokaci, don haka ya ce yana gode wa jama'a da suka zo suka taya shi wannan wato jaje, wanda Allah ya jarabce shi da shi, musamman al'umma unguwar Kan Tudu inda yake zama hakimi kenan, da kuma al'umman Kumasi ma baki daya, musamman sarakuna na Kumasi da sarkin Bargu da sarkin Yarbawa Alhaji Muhammad Ali Alawo da sarkin Fulani Alhaji Yusuf wato Amadi kenan, da ƴan American Bill da sarkin fadin sarkin Yarbawa da kuma sarkin samarin Kan Tudu wazirin Yarbawa. To da fatan waɗanda suka rasu Allah ji kansu ya sa sun huta.
To amin summa amin baba. Bari kuma mu isar da sakon filin a bari ya huce da fatan alkhairi zuwa ga Aminu ɗan inda mai nika Gandu da ke Sokoton Najeriya, da kuma Abdul Aziz Mr. Kunya shi ma a Sokoton Najeriya. Sai Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya, da Aminu Adamu Malam Madori, da Abubakar Kawo Girgir. Sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Yusuf Bazuka mai leda Gololo, da Tukur Harkar Jau da Madassir Sani birnin Kebbi ta jihar Kebbi Najeriya, da Babagana Alhaji Dambuwa Unguru, da kuma Alhaji Muktari Yarima sarkin telolin sarkin Fika Fataskum, da Alhaji Hamisu mai kayan miya Gashuwa, da Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce Gashuwa, da Sani mai langilange Yauri a jihar Kebbi, da Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau, da Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari, sai Sanusi Madate da Magaram, da Isu Makeri Madate, da Ilyasu Yakubu Digawa, da Yakubu mai aski Badaraka, da kuma Musa Malam Indu Kazawai. Da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya.
To sai kuma wannan gaisuwar a bari huce da ta fito daga Hajiya Suwaiba Amadu, wato daga unguwar daga garin Sawam a Ghana kenan, wacce ta ce tana gaida ƴan uwanta da dangi daga Gusau Tarayyar Najeriya, da farko gaisuwa zuwa ga Alhaji Buntari da Alhaji Isa, sai kuma antinta Hajiya Miri da Hajiya Safiya da Zainabu da kuma Hajiya Rabi da Baba Ali da dukkan iyalan Baba Alhassan a layin Besu ko layin Besu ne a Gusau. To gaisuwan Hajiya Suwaiba kenan. To wannan gaisuwa kuma zuwa ga Alhaji Imurana a garin Sawam, da kuma Alhaji Adamu Bayawa shi ma unguwar Sawam, da kuma Alhaji Sita Idris Duku shi kuma yana unguwar wato Ahira suke na a nan Sawam. Da fatan duk sun tashi lafiya, kuma suna saurare a cikin koshin lafiya.
Amin.
Oh my God.
gaba kamar yadda muka yi wa masu sauraron mu alƙawari zamu kawo masu sauraron mu cikamakin hirar da muka yi da shahararren mawaki wato masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood da aka fi sani da Adam Hassan na Gudu wanda muka fara a makon jiya. Yanzu fatan za a karkade kunnuwa domin a ji ƙarshen wato wannan tattaunawa da muka yi da Adam Hassan na Gudu.
Fifita fita fifita mini shayi sassaita naji sanyi ki sanya mini luna madara fifita mini shayi naji sanyi
fatan kuna jin dadin kasancewa tare da wato Adamu Hassan na Gudu wanda shine babban bakon mu a yau a fagen waƙe-waƙe inda gashi da ya rera mana waka na farko wanda ya daukaka shi a wannan harka ta waƙe-waƙe a bayan ka rera wannan wakan akan cewa kuma waka ko kuma wanda suke wannan harka ta kani kuna da ubangida to kai kana da ubangida ne ko kuma dai haka dai kai ne ubangida naka na
san to ai ba wani malamin da bai da ubangida bai da malami ana da ubangida kuma ubangida na sanane ne wanda duk wanda yake masallantar na baya da shekara 20 ya san wane ne Ibrahim Danko shahararren makadi ne kuma mawaki wannan shine ubangida na wanda nake alfadi da shi har yau har kuma gobe
irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka
to alhamdulillah gaskiya fagen nasarori na samu nasarori da yawa daga cikin nasara ta farko wanda har gobe nake alfadi da shi shine lokacin da na fara harkan nan ban san kowa ba kowa bai sani ba Allah ya bani daukaka na samu daukakar da daga nan har wajen Najeriya bai kasa in dai akwai Bahaushe kaje insha Allah in bai sanna ba ya san sunana in ya sani bai san sunana ba ya sani na samu nasara ta sanin jama'a kamar a cikin gida Najeriya gwamnoni da yawa sarakuna da yawa watakila gashi har ma na samu sarauta a dalilin wannan harka da Allah ya bani daukaka ciki kuma dalilin haka na je na sauke wani farali na farko wanda shine daukaka ta farko da na samu na je Saudiya na sai na yi aikin haji na sauke farali kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce in ka samu dama ya minista da'a ila sabila ko ka je ka sauke kuma na sauke to wannan nasarar guda biyu su ne manya-manyan nasarori na a rayuwa wanda har gobe ina cin wannan gajiyar wannan nasara kamar yadda nake ciki yanzu
haka ne to bayan haka wani a cikin wakokin ka wani waka ne kai wanda yayi fice sosai bayan wannan waka ta fifita mana shayi da karira
gaskiya kusan zan iya kirga miki wakoki sama da guda 20 inda lokaci zai bamu dama wanda babu wata waka wanda bata yi fice fiye da inda ake tunani ba in na fada wanda ya san lokacin ya sani in kika dauki fifita mana shayi akwai su irin zarafi zarafi aso da kauna akwai irin su madafa da dai sauran wakoki ga sanan irin su rike gwaninka ga sanan wakoki ne masu
to yanzu dai a rera mana dai a ciki wanda in karira a studio kowa ya san a wannan waka
to ko ta waka wanda da ita ma ina san ta a zuciyata
rike gwaninka ka kasashe aranka kada ka bar shi a baya zuciyata samu sukuni tunda na yaba hali kaji da kai nake kar da ka tsallake ka ga na burina Thank you.
kaji mawaki Adam Hassan na guri kuma kaji kaji fafutukar da aka yi a bangaren waka kaka an ce
daban kowa kaga ya kai
wani yawa ya faru daga wani wurin haka ne yawa aikin mutum an ce ya bar samar da to amin sum amin to baba yau zan baka labari
to
amma dai kar kai dariya
to shike
in kai dariya to kai za su ji jin haushin ka ba ni ne da labarin la labarin la ba
ne ji haushi da dan kama da dariya
wato baba
na'am
wai labari ne zan baka na shagon gobirin
to
eh wai wani ne wai shi shahararren dan dambe ne ba gobiri shagon gobirin
wanda aka ce ba ardan tasha
a to wannan da kai aka kai fada ni dai ba ni na fada ba
haka da ji ana cewa
to shi dai shagon gobir wai shi yana tutiye wai shi ya duk wani dan dambe da duk wani mafitini da ke kasar gobir ya kai shi kasa ba haka shi bai tsoron komai
na'am
eh to sai aka ji irin ran nan sai irin dan abin nan ta kai su birni haka to can sai ya hadu da wani dan damben turai
ho
eh irin dan dan dangana na boxer aka ce ma ajin to kai ana nan abunka da kaddara ina ga ko ta kashi yayi dai ta kashi kai ko shagon gobir wai shi su zuciya gare su da sauransu kawai sai yiwo kai ya zaka yi kaza 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 dan kace ko ba sai fada kawai murtuke ba sai kawai sai tunda kowa na tuce shi dan dan mini
sai
kawai aka ce to a buda
kawai aka buda kawai
sai aka buda nan take tunda ka san dan dan mini yaran zaren da yake daure hannun shi da nan take ce bani aka bashi da daure hannu na da hannu ne da hannu ka san dan damu na gargajiya da hannu nawa ake ba hannu daya ba
hannu daya ne
daya daga ake sama haka
eh haka eh
to kawai in ga ba sai fada bature shi ko dan dan tura ka san hannu biyu ake sannan ka san
akwai dabaru kuma
ko eh bajira ake ba rurutu ake in ga ba bature ya samu shagon gobir da ga ba ya ta same kulli ta ko ina shagon gobir kulli yake ji ta ko kulli yake ji
na'am
da ba zura da dore aboki sunan shi ba sai me to ba an dai to an ka dan raba an ka aro ne sai ko kai a duba an ga ma ko ina fuska nan ta yi kololo nan wannan yayi hauji ne sai me kai ko ba sai ka amma dai ba mutanen nan da suka kacin nan da suka abin sun kai takwas ko kuma kai ba ga zo ka shiga mini ba eh wallahi ba su kai ko zi ba su kai mutum guda na wallahi ce kai duk mutum guda na eh wadannan ruwa kulli ya kai eh wallahi mutum guda ne sai ce to shi ke nan ban ma Allah amma dai dan ya dame dauki takalma sai ce to ai kai ba da riba ne rana ce miki yace au shi wanda ranar ne muke
ayyo Allah da
ya sha kulli
gaban ya gama tura ya je shi gaba
wai ba gobe in ka gama tura to kaje
kaje ka shi gaba sa
za mu daga da anan saboda naga jili malama jili tana daga mana hannu saboda haka anan za mu ja birki je kuma wani mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin
baba Yakubu Bakeri
Murtala Faruk Sanyin nake mana fata alkhairi da fatan lafiya da kuma koshin lafiya da wadata
Alhumma annabi ku
shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Ladas Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe.